sayyidin la akwani shugaba mai girma baituka tsafta ta nake mana alfarma sayyidin kauni ya sayyidin kauni na fara da sunan karakuna mahalicina mai kumai mai kuwa mai amsar rukuna na zo da bukatuna gari kamaka gina taimaka ka amsa mun dan girma mai girma sayyidin kauni ya sayyidin kauni salatina na kamai kamshi kyakkyawa ninka shiga bawan kama aiki sitirar kuwa matai makin halittanka kuma inuwar kuwa karbabbi zababbi mai matsayi mai girma sayyidin kauni ya sayyidin kauni na fito ne da niyyar imama aiki hidima ba mai taimakuna in ba kai ba mai sama ka san ba zan iya ba tabaraka mai girma Allah ka iya mun dan girma mai girma sayyidin kauni ya sayyidin kauni na yi sallama na kara gari ka domin kai wallahi sayyidin kauni yau ba wani bayan kai ni ba ni ne dinnan wallahi ni sai kai kai na zaba nake ma baituka na alfarma sayyidin kauni ya sayyidin kauni ya sayyidin kauni na zo ka wadata ni annabi ka suturta ni dan matsaraici ne ni ka taba mun ado da kai dan shi wute jani annabi ka amsa mun dan girman ka mai girma sayyidin kauni ya sayyidin kauni wallahi ina kaunara kaunara kama aikina wallahi ina san soyayyara kama soyina ya rasulallah ya abun dogaruna gare ka na fake kuma gare ka nake nema sayyidin kauni ya sayyidin kauni wallahi ina sanka ma aikina ba da ganga nake ba na rantsi da makagina daga sikan gaskiya nake sanka ma aikina ka yarda ka suturta ni sayyidin kauni ka yarda ka wadata ni sayyidin kauni ka yarda ka mutunta ni sayyidin kauni ka yarda ka azurta ni da soyayyar ka mai girma sayyidin kauni ya rasulallah ni ka ishe ni manzula duniya da kiyama ka ishe ni ma aikina wallahi Allah ya rasulallah manzula soyayyar ka ta fi mun mai mai alfarma sayyidin kauni sayyidin kauni ka shaida na zabu san ka shine aikina ka yarda ka raunar ka ta ratsan a cikin kashina soyayyar ka kadai ta ishe ni manzuna duniya da kiyama ya dan amina mai girma sayyidul kauni ya sayyidul kauni Muka somo wana aiki da nazaba Kayara da engi dankai Kuma Allah uka karba Suya ya razaba Pananda kazaba Karama nka karama Suya ya ramai girma Sayyidul kauni Ya sayyidul kauni Sanu sanu dan amina dan abdu masuina Sanu jikan annabu ibrahima ma aikina Ya sayyidul kaunu babamba wang sarikina Allah ya dapa ma babamba duma maigilma Sayyidul kaunu Sayyidul kauni baraka da hutawa ya mai haska kakin tsatsu da kyawa mai kyawa wan alai ne tsatsu na kuma gaida kai mai kyawa wan danyatsu taka sanu sanu zabbi mai girma sayyidul kauni ya sayyidul kauni ya bazan kawai ba an zuga kama aiki na ai tilasa an zuga ka baban fadu maman zuna ya zama wajibi ya kaina mai tituna amma ka baituka da tambura na alfarma sayyidul kauni Ya sayyidul kauni ya gani ya gali wa mai girma ya ji ya shiru askan al'umma mazan dama ya suka ida kai baban faduma bari mazan yanzu da suke kamar mata ima sayyidul kauni ya sayyidul kauni nazo da alfarma gare kama aiki na ni babbar bukata ta sirni tsakani na da kai sayyidul kauni ka sani macici na rokar man a amsa mun dan girman kamai girma sayyidul kauni ya sayyidul kauni kaso duka motsin da zan yi ya zamo naka ne kai kauna ya zamo du'a cikin ka ne duk zancan da zan yi ya zamo zancan ka ne amma samun roƙona dan girman ka mai girma sayyidul kauni ya sayyidul kauni sayyidul akwani shugaba mai girma baituka tsabta ta na kimana alfarma sayyidul kauni sayyidul akwani shugaba mai girma baituka tsabta ta na kimana alfarma sayyidul kauni